Soyayyara da nake miki ban canza ba ko me za su fada miki ba shine ba ina san ki dare da rana cikin raina da ke na kwana rabin raina zinariyata kin zamto jinin jikina ki yarda da ni na baki kauna na baki kauna ki yarda da ni na baki so my tears, they go to my bed.